amban kwangila mai tsoka kimanin gangaliyan goma kasan har kan sai an yi budget an zabga signing sanan a soma to kuma wanda zai bani bai da lafiya har ya shiga koma and die the next day ranan so bakwai ina suma kaga ta leko kuma ta koma
abin dala miliyan 500 an tattaro mini visa zan bar Nigeria da zama inda zani fa da nisa jirgin mu yayi sama a awa shida zamu dira sai dai na jikiran asalo kaga ta leko ta koma.